Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 26 ga watan Yuni shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 17:25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da kuma Alfa Radio na birnin Kumasin Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To bayan kun gama jin labarai za ku ji tattaunawar wakilin mu Haruna Dauda da Dr. Ibrahim Abdullahi Wakawa babban jami'i a asibitin masu rashin lafiyar hankali na Maiduguri akan ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin tunatar da al'umma akan illolin da ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi ke haddasawa. Bayan haka za mu kawo muku maimakin shiri na ciki da gaskiya, akwai kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru da saƙonni da kuka aiko mana ta waya, amma duk sai kun ji wato cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Manyan jami'an Amurka da Iran na ci gaba da caccar baki gargaɗin juna, yayin da kuma a lokaci guda suke cewa ba su da ƙaunar shiga yaƙi. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi a ofishinsa na Oval da yammacin jiya Talata cewa duk abin da suke so a yi a shirye yake. Da wani ɗan jarida ya tambaye shi ko yana da wata dabarar fita idan har yaƙi ya ɓarke, Trump ya bayar da amsa cewa ba za mu buƙaci wata dabarar ficewa ba, bana buƙatar hanyar ficewa. Shugaban na Amurka da safiyar jiya Talata ya yi gargaɗi ta kafar Twitter cewa abin da zai biyo bayan duk wani hari daga Iran kan duk wani ɗan Amurka ko gawurtaccen ƙarfin soji. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗi jiya Talata cewa a wata ziyara ta ya kai Afghanistan cewa gwamnatin Trump za ta mayar da hankali kan yarjejeniyar zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daɗe ta zuwa watan Satumba. Wannan ziyara ta shina zuwa ne yayin da aka shirya ganawa tsakanin jami'an Amurka da na Taliban a Qatar a wannan makon ranar 29 ga watan Yuni domin ci gaba da zagaye na gaba a tattaunawar da aka kwashe watanni ana yi da zummar samar da yarjejeniyar a siyasance kan yakin a ƙasar Afghanistan. Ina fatan za mu samu cimmiyar yarjejeniyar zaman lafiya kafin ranar 1 ga watan Satumba. Wannan shine wa'adin da muka dauka, a cewar Pompeo lokacin da yake magana da manema labarai a ofishin jakarancin Amurka da ke Kabul bayan ganawarsa da shugabannin Afghanistan. Ƙasar dai ta shirya gudanar da zaben shugaban ƙasa ranar 28 ga watan Satumba. Manyan jami'an Amurka sun ce kar ma wani ya sa ran cewa za a iya cimma wasu mashahuran yarjejeniyoyi lokacin da shugaba Donald Trump ya gana da shugaban China Xi Jinping wani lokaci a wannan satin bayan wato a bayan fagen taron kolin manyan kasashe 20 masu karfin tattalin arziki da ake kira G20 a birnin Osaka na kasar Japan. Jami'an sun ce babban dalilin ganawar tasu shine domin su cimma yarjejeniyar ya fara sake zaman tattaunawar cinikayya wadda ta wargaje a watan Mayu. Zaman tattaunawar na 11 ya gaza samar da matsaya akan damuwar Amurka kan makudan kudaden da China ke samu wajen shigar da kaya Amurka da kuma zargin satar fasaha da ake yi wa kasar China. Trump ya riga ya barazana saka ƙarin haraji ma wasu ƙarin kayan da China ke shigarwa Amurka na dala biliyan 325, wanda kenan zai shafi kusan dukkanin kayayyakin da China ke shigarwa Amurka, waɗanda a yanzu harajin kashi 25 cikin 100 da aka sa akan kayayyakin China na dala biliyan 250 bai shafe su ba. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A cewar wani babban jami'in Amurka, yin amfani da ƙarfin soja a ƙasar Venezuela har yanzu shine zaɓi domin goyon bayan yunkurin kawar da shugaban ƙasa Nicolas Maduro da yake magana a wani taron manema labarai na ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Talata. Jami'in Amurka na musamman a Venezuela, Elliot Abrahams, ya ci gaba da kira ga Maduro da ya sauka daga kan mulki. Ya ce shingen da ke kare samar da zaman lafiya ya danganta ne ga kin sauka gefen Maduro ya yi. Amurka na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya 50 da ke goyon bayan shugaban 'yan adawa Juan Guaido, wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasar na wucin gadi a watan Janairu. Maduro yana ci gaba da samun goyon bayan ƙasar China da Rasha, manyan ƙawayensa. Babban mai bada shawara a fadar White House Jared Kushner ya faɗi jiya Talata cewa za a iya aiwatar da shirin tattalin arzikin da zai samar da ci gaba ga Falastinawa ne kadai idan har sun amince da shi a matsayin sharadin cimma zaman lafiya. Da yake magana jiya Talata a wurin bude taron karawa juna sani a Bahrain domin fara samar da hanyar zaman lafiya tsakanin Isra'ilawa da Falastinawa, Kushina ya ce Falastinawa ba za su cimma burinsu ba tare da cimma yarjejeniyar zaman lafiya ba a siyasance. Amincewa da batun inganta tattalin arziki wani sharadi ne na warware sauran matsalolin siyasa da suka kasa warwaruwa a baya, a cewar Kushina. Ya ƙara da cewa a gaskiya ci gaban tattalin arziki da wadata ga Falastinawa ba zai samu ba tare da an samar da maslaha ta siyasa ba ga rikicin da ake yi wanda zai tabbatarwa da Isra'ila tsaro da kuma baiwa Falastinawa mutuncin da ya kamata. Kananan yara sama da 200 da ake rike da su a wasu ginin ma'aikatan tsaron kan iyaka waɗanda aka bayyana a halin da suke ciki a matsayin maras kyau kuma maras tsafta a makon da ya gabata an ɗauke su zuwa wata hukumar Amurka jiya Talata kamar yadda hukumar lafiya suka tabbatar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumazalla, ranar 26 ga watan Yuni ta kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ajiye domin tunatar da al'umman duniya akan illolin amfani da miyagun ƙwayoyi. Wakilin sashen Hausa da muryar Amurka Haruna Dauda ya tattauna da Dr. Ibrahim Abdullahi Wakawa, babban jami'i a asibitin masu rashin lafiyar hankali na Maiduguri da ake kira Federal Neuropsychiatric, akan muhimmancin wannan ranar ga kuma yadda tattaunawar ta tafi.
Alhamdulillah, yana da muhimmanci sosai wannan da rana da majalisar kungiyar lafiya ta duniya ta keɓance na 26 ga watan Yuni na kowane shekara don tunatar da duniya akan illa da ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi suke jawowa. Wannan muhimmancin gaskiya ba abu bane da za a iya fayyacewa bai daya. Alal misali, a Najeriya a shekara da ta gabata akwai bincike da aka gudanar duk ƙasan gabaki ɗaya ya nuna cewa kashi 14 na cikin al'umma Najeriya suna amfani da wani bangare na ƙwaya da yake gushar da hankalin mutum. Wannan yana nuni da ɗaya daga kowane mutum shida za a iya samun mai amfani da ƙwaya. Sannan kuma a fannin mu kamar na jihar Borno, wannan bincike da aka ya nuna wajen kashi 9 cikin 100, wato kusan kowane mutum daya cikin 10 ana samun wanda yake ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi. Hakan kuma ya sake munana ne sanadiyan wannan rikici da aka samu a wannan bangare na ƙasa. Mutane da yawa sun samu kawunan su cikin mawuyacin rayuwa da ya ta'azzara su ya sa su suke amfani da wasu miyagun ƙwayoyi. A shekaru na baya can, a ce shekaru 20-30 da suka shige, da kyarkaci mace tana amfani da mummunan abu na maye. Amma wannan bincike da aka yi ya nuna cewa mata kusan ana samun kashi 6 cikin 100 wanda suke amfani da muggan ƙwayoyi. So gaskiya yana da muhimmanci a wayar da jama'a da kai. A kowane al'umma matasa su ne suke ci gaba da al'ummar. Aiki na economy da komai yawancin matasa ne. Sannan kuma bincike da ya nuna kashi kusan 60 ko 70 na cikin masu ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi na sun kasance ne mutane da suke tsakanin shekara 15 da shekara 50.
To raka dai kai bayanin cewa kamar wannan rikici na rinjimin Boko Haram ya ƙara ya waita mutane wajen shan miyagun ƙwayoyi haka wannan jaha ma. Kamar da sai ina ne wannan batun shan miyagun ƙwayoyi yake dangantaka da wannan rikici?
Yawancin jama'a da suke amfani da miyagun ƙwayoyi sanadiyan wannan rikici mutane ne alal misali da suke da abun hannun su ko suna zama a gidajensu. Rayuwa na gudana yadda ya kamata da kwatsam suka samu halin su kawunan su cikin wannan hali. Dan adam in ba mutum da ya tawakkali bane ko ya hakuri da yadda ya samu kansa cikin rayuwa, yana wuya ya ci gaba da rayuwa cikin mawuyacin hali ba yadda ya saba ba. So wasu suna amfani da ƙwayoyin ne domin su kwantar da hankalinsu ko kuwa su manta da ababen da ya faru da su. A sanadiyan haka aka samu. Sannan kuma zama a cakuɗe kaman a wasu camps na masu gudun hijiran ana samun matsala da miyagun mutane suke zama dillalan sai fitar da kwayoyin a nan kuma zaka ga ana ta gudanar da irin wannan ayyuka mutane da yawa suna fadawa ciki shi ne matsalolin da ake samu
akwai batun mata da ka tabo ka ce mata ma sun shiga wannan batu na shan miyagun kwayoyi ga wanda ne kake gani ya kawo mata cikin wannan haka da shi ganin an fi danganta maza da shan miyagun
to Allahu alam globalization da kuma canjin yadda yanayi yake yana daya daga cikin wannan ababe aida a arewa da namijin ma an ka gan yana sha abun mamaki ne amma yanzu zaka gan kowa da kowa ya samu ruwan dare amma daya daga cikin abun da yake ciki gaskiya irin alaka da wasu bangarori na duniya ta fannin internet da kuma irin fina-finai da muke kalla da wasu ababe gaskiya suna daya daga cikin ababen da suke sa ake samun canjin yanayi cikin wannan hali
To madalla Haruna Dauda kenan a tattaunawarsa da Dr. Ibrahim Abdullahi Wakawa waɗannan wato kafin dai mu ci gaba sai a ci a kata da wannan wakar da ke bisa inji
mutanen gida daji suna zanci kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya kakan ka baya sha baban ka baya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya Baya ko ba shi da kyau matarka baya sha matarka ba ta sha yayanka baya sha me yasa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya baya fa ba ta da kyau takallal ba nan dai baya ko ba ta da kyau takan sa alala ce baya ku saurara baya ku ba sha dai Kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ku ba to tun da ba na sha wannan mu ba ya sha to kar a sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a
to wallahi sai a kiyaye da shan kwaya Wadannan shirye-shirye da ya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 3 ne da minti 12 na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu raro muna kan bin bahasin ma'aikata kimanin 50 na kamfanin buga kuɗin Najeriya da aka kora daga aiki a shekarar 2012 sakamakon abin da suka ce satin naira miliyan 1.5 daga cikin su yayi babban manajan kamfanin Umar Abbas Masanawa kamar yadda muka muku a baya ya amince zai yi bayanin matsayar kamfanin kan lamarin duk da ba a lokacin da ya hau mukamin aka samu akasin ba wakilin Hassan Mai na kaina Ya je kamfanin takardar korafin waɗanda aka kora don samun amsa ko matsayar kamfanin. Karshe dai kamfanin ya buƙaci a miƙa masa tambayoyin ɗaya bayan ɗaya a rubuce don nazartar su kafin ya mai da martani. Ga ma bayanin Abbas Masanawa ta wayar tarho inda yake cewa suna da haƙƙin a ba su dama su faɗi bayani daga ɓangaren su.
Ina tsoron ka.
To Alhaji Umar na ce wayannan mutanen kuna da masaniya kan lamuran su waɗanda aka sallama 2012 dalilin wata sata da aka yi a nan kamfani.
Ai mu lokacin ba mu zo ba.
Na gane.
Yawwa mu zo ba amma da yan official da akwai information da kuke nema ku je ku rubuta mu official sai mu hanka. Amma duk abin da aka yi is documented. Kuma menene ya faru is documented. So an rubuta official will be able to respond duk wani inquiries.
Yawwa to ai wato Alhaji Umar da yake ka san harka ce ta redo tana bukatun a sa wani ko kai ko ka ba da wani umurni yayi magana ne da baki
eh shi ne ce in ku rubuto ko ku zo ku same mu ga abin korafin da kuke ci sai mu tell you the truth who are not there then but who did they just cause there come here for is there come haka ba
na'am
so whatever it is you will know the truth whatever it is we are transparent we are an open transparent organization So whatever it is, we'll tell you the truth, we'll tell you, we'll give you all the records what it is. So if you want to come to you come to us, we'll tell you the truth.
Yanzu dai za mu tura tambayoyin, kamar yadda wakilin ya kawo mana labarin abin da kamfanin buga kuɗin ya buƙata.
Gabannin samu ansoshin za mu leka jihar Filato inda za mu kawo muku wata takaddama ta barin lungu tsakanin makwabta biyu shekaru 25 da suka wuce ta kigarewa duk da shiga kotu da ma umarni daga hukumar tsara birane ta gwamnatin jihar har ma da sabakin malaman addini musamman kungiyar Izala. Mai korafin Abdullahi Malamu Muhammad ya ce akwai lokacin da aka tura ƴan sanda da bindigogi don tabbatar da umarnin kotu amma jama'ar unguwa masu mara baya ga bangaren da ake takaddamar da su suka fatattaki ƴan sandan. Mun tuntubi wasu daga cikin waɗanda wannan takaddama ta shafa inda suka tabbatar da aukuwar lamarin da alƙawarin yi mana magana don fatan kawo ƙarshen takaddamar. Gabannin kammalar wannan shiri da yardar Allah za mu ji matsayar gwamnatin Filato ko hukumar kula da tsara birane ta jihar. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel.
Assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Malami Muhammad wanda nake zaune a Jos a Shagari Kwana Rafumfa.
Wannan wuce anguwa ce kuma sai ka daga murya wajen magana.
Wannan unguwar Shagari Kwana ce a Rafumfa Jos North local government.
Wannan unguwa tana makwabtaka da waɗanne unguwanni ne?
Wannan unguwa tana makwabtaka da unguwar Rimi da Febuna da unguwar Rogo da Afata.
Wato ya nuna dai tana tsakiyar karamar hukumar Jos ta Arewa.
Barai da gaske tana tsakiyar karamar hukumar Jos North.
Iya ka faɗa da turanci kenan. Shikenan a menene malami me ya faru me kake so ka faɗa wannan shiri na ciki da gaskiya dan na ganka da wata takarda jere da wasu sunaye kusan sun kai kusan 8 ne ko 9 ga sunan dai.
Wato abinda yake faruwa dangane da ni wato wuri ne fili wadda na saya mai foundation ɗaki 8 da kango 4 a gaba a hannun Malam Umaru Gombe wanda yake zaune a Inuwa Kano a Jos amma a yanzu ya koma Bauchi da zama.
Yaushe kace wannan gida kuma gidan an fara gina shi ba gama ba kenan?
Gidan an gina kango 4 ne kawai sai dai foundation ɗaki 8.
Amma kalmar kango mai kake a Hausance an ce kango sani na ana nufin fagini ne wanda babu kowa a ciki kawai ai katanga kawai kyale ta haka.
Abinda yake nufi da kango inda aka fara gina ba a sa kwano a sama ba ba silib ba kwano shine kango. To bayan na sayi wannan wuri a wurin Umar Ma'azu ya sayar mun wuri akan kudi naira shekara 25 akan kudi naira 75,000.
Naira shekara 25 kudi naira 75,000. Yanzu wannan naira 75,000 inda zaka iya lissafi darajar sa a yanzu da wadancan shekarun kamar kudin za su kai kamar miliyan ko kuma kamar nawa?
Za su kai darajar wannan kudi kamar a yanzu zai kai kamar miliyan 3. Bayan haka Malam Umar Ma'azu bayan ya sayar mun wannan wuri a doka wadda muke da ita ta jihar Filato ta Land of Sabe akwai angon layi sai ya cire mana shi. Bayan ya cire mana angon layi ya dauki ragowar fili.
Wato don masu sauraro su gane tunda masu sauraron mu ba wai mutanen jihar Filato bane kawai, mutane ne na kasashe ma daban-daban. Menene angon layi?
Abinda ake nufi da angon layi ba a hada gida a nan Filato State. Tsakanin gida da gida akan bar kafa 5-6.
Wato gida da akwai lungu kenan dan ina jin a Kano suna ce masa loko. Akwai lungun da za a iya bi a wuce tsakanin gida da gida, ba a hada katanga.
Na'am, ba a hada katanga a nan Filato. Akwai lungu, wannan lungun saboda ruwan gidan wani ya zo ba zai zuba gidan wani ba, zuba wannan lungun. In gobara ta taso ba za ta taba gidan wani ba, za a bi ta lungun ne a kashe wannan gobara.
To muna ji cigaba da bamu labari me ya faru
daga nan? Bayan ya cire mana wannan angon layi shi Umar Ma'azu, sai ya zo ya canza shawara ya ce to ya kamata ma mu sai wannan wuri gaba daya domin me? Domin mu haɗe shi, domin yana so zai koma Gombe da zama. Na ce babu kuɗi a wurina, akwai wakili na Alhaji Badamasi ciyaman na ƴan kasuwar ta mataimakin ciyaman na ƴan kasuwar bayan banki Jos Terminus. Ya kira ni a waya wanda shi ne wakilta dama ya saya mun wannan wuri. ya ce to ga abin da yake akwai, na ce ba kudi a ƙasa. Shi Malam Umar Mu'azu ya ce ko da deposit ne a bashi. Alhaji Badamasi ya ɗauki kudi naira 10,000 ya ba Umar Mu'azu akan cewa za a cika 65,000. Ya zama na magana an wallahi an haƙura da shi. To daga baya dillalin da ya kawo muka yi wannan ciniki da shi sai sake ɗauko wani mutum mai suna Iliya Sani kan cewa wannan rabin tun da 10,000 muka bayar ya sayar wa Iliya Sani ya ƙara 10,000 akan yadda muka saya. Malam Umar Mu'azu ya ce to mu kuma fa da muka ba da albas ya ɗauki takardu da lan of lan sabe na wurin ya bamu, yaya za a yi ya karɓo wannan lan sabe kuma a ɗauki 10,000 mu a mayar mana. Shi Umar Dillali ya ce shi ya kawo ni, shi ya kawo wakili na Alhaji Badamasi, shi ya kawo Iliya Sani, saboda haka shi ya san yadda zai je daidaita. Daga nan ya karɓi kuɗin Iliya Sani 85,000, an samu ƙarin 10,000 a kan inda ya sayar mun waccan fili na biyu. Bayan an yi haka an gama kwana biyu ina Lagos, na zo na ci gaba da gini na. Bayan na gama gini na, lokacin da na gama gini, waccan wanda aka sayarwa bai bar wannan angon layi ba wanda aka cire mana da farko. Shi ne sai ya zo ya samu Umaru ya ce to akwai magana biyu, inji Alhaji Badamasi. Na farko akwai maganar angon layi wadda doka ne saboda gobara, sannan na biyu akwai maganar 10,000 da ya bada albas ba a dawo mar ba. Sai ya ce to ya gaya wa wannan Dillali, Umar Dillali, wannan magana, saboda haka mu samu Umar Dillali zai dawo da wannan kudi. To 10,000 Umar Dillali daga baya daidaita mun barhi da Allah, amma an wallahi ne tunda doka ne.
Ya dawo da kudin ko kun barshi da Allah, me kike nufi?
Ya dawo da wannan 10,000 waccan wuri da ya riga ya sayar wani, mun yadda je ya sayar mar, amma me a bi doka a cire wannan angon layi, saboda ruwan gidansa ya zuba angon layi, in gobara ta tashi ba za ta tsallako gidanmu ba. To daga ƙarshe ma gobara ta faru a gidansa.
Abdullahi Malamu Muhammad kenan yake bayanin da kaddamarsu da makwabcinsa. Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu dora a daidai inda muka tsaya. Yanzu a madadin Nasiru Adamele Kaya, wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku, ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
Tuma da Allah a gaishe ka. Yanzu kuma ga sharhin jaridan Kamaru.
Za mu fara sharhin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Liswara ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da tarwato mana cewar shugaban kasar Musta Biya yana kokarin nada waɗansu sababbin director general a masana'antu da kuma kamfanoni mallakan gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Filkam an da ita kuma ta hango mana cewar ministan albarkatun gandun daji na kasar Kamaru yanzu dai ya mika wa masu gudanar da ayyuka na tsaron gandun dajin babura guda 96 domin ganin cewa wa sun ci gaba da gudanar da ayyukan nasu kan kamo waɗanda suke halaka namun daji. Sai kuma jaridar Emergence an da ita ma ta ce ministan yawon buɗe idanu na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Bello Buba mai gari a yanzu dai ya yi tsokaci akan waɗansu kamfanika da suke gina manyan ɗakunan otel ɗin da ake buƙatar saukan baƙi, wanda yanzu haka suke jawo nawa kuma sun karɓi kashi 80 daga cikin kuɗaɗen da aka rantaba hannu da su. Sai kuma jaridar Sans de Tour anda ita ma ta nuna mana cewar sababbin director general din da za a nada na manyan kamfaninnika da kuma masana'antu kasar Jamhuriyar Kamaru da su samu garabasan albashi mai kwari da ma kudaden allowance a kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridan Le Message kuma cewa ta yi yanzu haka kotu na daftar da sojojin kasar Jamhuriyar Kamaru za ta gurfanar da dakarun tsaro guda 7 waɗanda suka aikata waɗansu manyan laifuka a jihar Arewa mai nisan kasar ta Jamhuriyar kamaru jaridar Le Quotidien kuma cewa ta yi magoya bayan dan adawan kasar jamhuriyar kamaru Maurice Kanto wanda yanzu haka yake garkami a gidan maza dake birnin Yaounde sun shirya aniyan yin wani gangami a ƙarshen wannan mako domin su tursasawa gwamnatin kasar da ta sako musu shugaban su jaridar Independent kuma cewa ta yi shugaban majalisar dokokin kasar jamhuriyar kamaru Mustapha Baige Jibrin yanzu dai ya dakatar da magatakardar majalisar har sai baba ya gani jaridar Nouvelle kuma ta tabbatar mana cewar gobarar da ta lakume wani bangaren matatan man fetur din kasar jamhuriyar kamaru sonara wani bincike da ake gudanarwa yanzu dai an damko wadansu manyan ma'aikata guda biyar wanda ake ganin cewa suna da hannu a cikin gobarar zamu kammala shirin jaridarmu yana wannan makon da jaridar Le Voix de Saint and ita ma ta gulmata mana cewar wata motar safa da wata gongoro sun yi tahomu gama a kan hawan dutsen baci wanda ya sanadiyan mutuwan mutane 20 da dama kuma suka jikkata Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
to akai da Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da yake aika mana
Assalamu alaikum sashen Hausar Murya Amurka mai magana Alhaji Audu ne gora Kampala malam Madarin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da zaben shugabannin majalisar jiha guda biyu da aka yi a jihar Bauchi wannan ba karamar kuskure bane a tsari irin na demokradiya yan majalisar jihar Bauchi ya kamata ku zama masu bin doka da oda ku ne ba al'umma suka zabe ku domin ku je ku yi mishi doka yadda za ta amfane su to amma kun yayi gari kuna karya doka yayin mutum zai mishi daya za su je su yi zaben shugabancin majalisa ga mutum 18 a wajen majalisa wannan ba karamin kuskure ba ne a tafiya ko a ra'ayi irin na demokuraɗiyya assalamu alaikum da amurka daga Maniwa dan uwa mai Allah na cikin garin Jega ina jinjina da gwamnatin jihar Kebbi a Kiku Bagudu dangane da matsalolin balace-balace da ya mika shi ga mai martaba sarkin Bondo Alhaji Ilyasu Bashir kuma Ilyasu Bashir ya tara malaman addini kala-kala aka zauna aka yi nazari aka cincinta aka ga abin da ya kamata ya Allah kawa Ilyasu Bashir albarka kai mai ƙarfin gwiwa ka ba shi nasara cikin wannan al'amari assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi ra'ayina na yau ina roƙon sabon gwamnan mu na jihar Bauchi da ya taimake mu da wasu hanyoyi guda biyu na farko hanyar da ta tashi daga garin Katin Liman ta shiga garin Lamba ta je garin Nasarawa ta wuce garin Fiyi lallai idan ya mana wannan hanya ma'aikatan da 'yan kasuwa da kuma manoma za su samu sauƙin fitowa kan hanya su zo wajen aikinsu sai kuma hanya na biyu wanda ya tashi daga garin Gameru ya shiga garin Siri Babba
to madalla yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo mana da labarai a takaice
a takaicen manyan jami'an Amurka da Iran na ci gaba da tsatsar baki da gargadin juna yayin da kuma lokaci guda suke cewa ba su kauna shiga yaki shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi a ofishinsa na Oval da yammacin jiya Talata cewa duk abin da suke so a yi a shirye yake da wannan jariya tambaye shi ko yana da wata dabarar fita idan har yaki ya barke Trump ya bayar da amsa cewa ba za mu buƙaci wata dabarar ficewa ba ba na buƙatar hanyar ficewa Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗi jiya Talata cewa lokacin wata ziyara da ya kai Afghanistan cewa gwamnatin Trump za ta mayar da hankali kan yarjejeniyar zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daidaita zuwa watan Satumba.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai can da la'asari ya zaji wasu abokan aikinmu a madadin shi Sarfilu Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin sai wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu sai kuma injiniyanmu na wannan hantsi Mr. Darren Smith. Baba ya koma kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Assalamu alaikum.